kan zana yau ka sano rihi yau wakar gidan amar yana shirya na sanya kidi na gyara yar murya auren sana ango da amar kunni mata 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 mata
Mata, a sama mata, mwete sama mata.